الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيرجا وتن شعبان Hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yayi daidai da 19 ga watan 3 shekara ta 2021 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zura da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Hikmatu min at-Tarikh na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 15 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun shiga fasali na 2 na khalifancin Amirul Mu'minin Umar bin Al-Khattab wanda yayi zama khalifa daga shekara ta 13 har zuwa shekara ta 23 bayan hijira to mun dan yi shimfida game da ainihin wato wannan fasali wanda takeice bayan rasuwar sayyidina Abubakar radiyallahu an sai kuma sayyidina Abubakar ya zama khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na kai tsaye shine sayyidina Abubakar to bayan rasuwarsa sai ya zama khalifa na biyu sai ya zama khalifan ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mun karanta kadan daga cikin ainihin wato abinda wannan fasali ya kunsa wanda daga ciki akwai mabahasi na farko na takaitaccen tarihin shi sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu inda muka ji nasabarsa wanda tana cikewa ne zuwa ga Quraishawa sannan sayyidina Umar yayi aure yana da mata har guda 7 wato cikin rayuwarsa kafin ya koma zuwa ga Allah yayi aure daban-daban har auratayya guda 7 ya auri Zainab binti Maz'un Mulaika binti Jarwal Ummi Hakim binti Al-Harith Atika binti Zaid Ummu Kulthum binti Ali ibn Abi Talib to anan zaka sha mamaki kamar yanda muka dan yi ishara zuwa gare shi a satin da ya wuce kuma a baya ma mun yi wannan Ummu Kulthum din yar gidan Sayyidina Ali ce kuma wanda Sayyidina Ali ya haife ta tare da Nana Fatima amma ga sha karshe wannan Ummu Kulthum wanda ya zama mijinta shine Sayyidina Umar radiyallahu anhu wannan na san masu sauraro za su iya hakaito abubuwa da yawa da wannan aure da zumunci da ya sake kulluwa bayan wanda ake da shi da ba tsakanin sahabbai musamman Sayyidina Abubakar da kuma shi Sayyidina Ali an samu hada sarakuntaka ta shiga tsakanin su sannan akwai Jamila bintu Asim akwai kuma Qaribatu binti bintu Abi Umayya yana da yaya da dama wanda mun karanta akwai maza akwai mata daga cikin su sannan mun karanta kadan daga cikin tarihin musuluntarsa wanda yana daga cikin waɗanda suka musulunta a farko domin ya musulunta bayan musuluntar mutum 40 da mata 11 ya musulunta a shekara ta 6 daga aiko annabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bayan ya musulunta ya lazumci annabi sallallahu alaihi wasallam, yana daga cikin na hannun daman annabi sallallahu alaihi wasallam wanda koda yaushe suna tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Shi yasa lokacin da ainihin wato yake kwance ainihin wato akan gadansa na jinya, ainihin sahabbai suna shigowa su duba shi su yi masa addu'a. To akwai lokacin da Abdullahi dan Abbas yace ina cikin waɗanda suke tare da shi a lokacin, sai naji an kama kafadata wanda na dan tsorata ina waiwayawa, sai naga sayyidina Ali ne. To anan sayyidina Ali fatarahama ala Umar, yace Allah ya ji kan sayyidina, Allah ya ji kan Umar, ya tausaya wa yanayin da sayyidina Umar yake ciki, kuma har yayi wata magana yake cewa baka bar wani ba a doran kasa a yanzu in ka cire annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar, to yanzu bayan kai da zaka tafi baka bar wani a doran kasa ba da nake so in hadu da Allah ina aiki irin nasa sama da kai. Da Allah ku kalli wannan magana, ku ja mata layi, ku je ku nazarce ta da kyau. Sayyidina Ali yake cewa sayyidina yake fada game da sayyidina Umar, yace yanzu baka bar wani ba a doran kasa wanda zan so in rayu in mutu in koma in hadu da Allah ina aiki irin nasa sama da kai. Wannan ya nuna lalle aikin da sayyidina Umar yayi wa addini, yayi a rayuwarsa wato aiki ne wato ya kai matakin da har sayyidina Ali yana buri, yana fata, yana so ya hadu da Allah madaukakin sarki yana irin wannan aikin. Ko shakka babu, kaga aikin ayaba ne, aikin wato masha tubarkalla ne, aiki ne na kware, aiki ne na gari. Sannan har yake cewa wato ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, naji da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa, yana cewa na tafi ni da Abubakar da Umar, na shiga ni da Abubakar da Umar, na fita ni da Abubakar da Umar. Wannan yana nuna irin yanda suka lazumci juna da wahala ka iya samun annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a zamansa na gida ko a tafiye-tafiyensa ba tare da waɗannan manya-manyan sahibansa guda biyu ba. Duk inda kake neman annabi sallallahu alaihi wasallam, to za ka tarar da waɗannan. Duk kuma inda kake neman Abubakar da Umar, to neme su wajen annabi sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda suke zama tare da shi fiye da waɗannan. Shi yasa yace dhahabtu ana wa Abubakar wa ana wa Abubakar wa Umar, yace wa dakhaltu ana wa Abubakar wa Umar wa kharajtu ana wa Abubakar wa Umar. Ka kalli wannan hadithin, yana nuna maka irin yanda fa ba fa sarabuwa fa, sai dai kawai tunda kowa da gidansa, ira in dare yayi bayan da an gama abin nan, sannan kuma kowa ya kama gida, ya kama hanya ya tafi gida. Washe gari ma za ka same su a haka, washe gari ma za ka kode yaushe a halin zaman gida, a halin tafiya suna tare da juna. Wannan yana nuna irin yanda sayyidina Abu Umar ya lazumci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar yana da falala masu tarin yawa, duk da malam ya takaita mana su a cikin hadisai guda hudu. Daga ciki akwai wani yabo da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa sayyidina Umar, wanda yake nuna falala da daraja ta sayyidina Umar. Yace a cikin al'ummomin da suka gabata, cikin annabawan da suka gabata, kowa akan sanya wato yakan samu wato wanda ake masa ilhama a cikin al'ummarsa. Yace to in har akwai wanda ake wa ilhama, Allah ya kimsa masa wani abu na daidai, Allah ya kimsa masa wani tunani mai kyau, Allah ya kimsa masa wata shiriya, to in har akwai wadanda ake wa ilhama a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce in har akwai, to Umar. Wannan yabo ne ko ba yabo bane? Yabo ne. Wannan na daga cikin falala da sayyidina Umar ya samu daga bakin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Yake cewa lalle cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai wadanda Allah madaukakin sarki ke yi musu ainihin ilhama. Sai ce in akwai irin wanda za a dinga yi wa ilhama har yanzu a cikin al'ummata, to in akwai shi Umar. Sannan ya kawo wata kuma hadithi, yace wata rana ina bacci, mafarkin annabawa gaskiya ne, yace wata rana ina bacci, to a baccin sai ne mafarkin gani a aljanna, ina cikin tafiya a cikin aljanna sai naga wani katafaren bene sai naga kuma ainihin wato wata mata tana dan wawwanke jikinta a gefen benan domin kaga ai aljanna ba a sallah ba a alwala ba a kaza amma an ce ta tawadda ma'ana tana dan wawwanke jikinta a gefen wannan benan sai nace wannan benan nawa ne sai aka ce wannan benan na Umar sai na tira irin kishinka wannan yasa kawai sai na juya balle ka gidan in ga yaya gidan yake wace irin taswira aka yi wa gidan da me da me wallan tana dan labarta maka sai na tira irin kishinka sayyidina Umar ya fashe da kuka yace akan ka zan yi kishi ya maikin Allah koda ana kishi ba da kai za a yi kishi ba ya maikin Allah wannan kuma sai ya sake fito maka da ashe kishin iyali wani abu ne wanda addini yana son sa ba daidai bane mutum ya zama da youth ya zama baya kishin iyalinsa duk inda suka ga dama su tafi kuma ba rakiya ba kuma su tafiya su daga nan za ta iya tafiya har wani garin ma ba ruwan sa shi zai iya daukan ta ba kai ta tasha kawai ta tafi shikenan sai ta dawo ina fata an gane sannan hadisi na hudu shine hadisin hawan su dutsen Uhud da annabi sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar da Umar da Uthman suka hawo dutsen Uhud to shine dutsen Uhud ya dan yi girgiza to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Uhud ka nutsu domin a kanka akwai annabi akwai siddiqi siddiqin shine sayyidina Abubakar sannan wa shahidani akwai shahidai guda biyu duk kuma a tarihin da zamu karanta nasu zaka ji duk mutuwa shahada suka yi shi yasa shi sayyidina Umar ma da yake addu'ar Allah ya azurta shi da shahada a cikin garin Madina mutane sun yi ta mamakin wannan wace irin addu'a ce kana roƙon shahada kuma ba a wajen jihadi ba roƙon shahada a zauna a cikin gari to ashe ko shahada zai kuma dama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ishara ya shahada za ta zo ya abun zai kasance ban sani ba amma dai sun ji da kunnan sa annabi ya ce kai Uhud tsaya ka nutsu ka sani ba kowa bane akan ka annabin Allah ne da kuma siddiqi da kuma wasu shahidai guda biyu kuma duk gaba ɗayan su da sayyidina Umar din da sayyidina Uthman dukkanin su shahada suka yi sannan mun karanta hadisin Sa'ad bin Abi Waqqas da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihan ibn al-Khattab wannan kalma ta ihan wato ismu fi'ilul amr ne ismu fi'ilul amr wa fa'iluhu yakunu dhamiran mustatiran taqdiruhu anta ihan anta ibn al-khattab wannan shine sannan shi ih ko ihan yana zuwa da ma'anar zid ko kuma imdi fil hadith ci gaba da zancanka ma'ana kana iya cewa ihan ibn al-khattab ci gaba da magana ka ya kai dan khattab ko kuma suka ce yana zuwa da ma'anar kamewa bi ma'ana hasbuka la tuhaddith yi shiru kawai ka daina magana ibn al-khattab shine ma'ana ihan ai oskot yi shiru ya kai dan khattab na rantse da wanda raina yake hannunsa shedan baya haduwa da kai a cici da idan ka biyo ta zuro to za a samu shedan a hanyar na'ibawa ba kwa hada hanya da shedan ba za a taba samun sayyidina Umar a ya biyo wata hanya ba face sai ka samu shedan a wata hanyar daban ainihin wato wadda sayyidina Umar ya bi ba to wannan kusan shine abin da ta kaice mu karanta ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Umar al-Mulham mala yace Umar al-Mulham wanda ake masa ilhama قال عمر سيدنا عمر ده كان سيكي توافقت ربي في ثلاثه يتي نا داتي ده اوبنجيجي نا ا وراري غدا uku وافقت ربي في ثلاثه يتي نا داتي ده اوبنجيجي نا ا وراري غدا uku وري نا ده يتي فقلت سي نتي يا رسول الله يا مايكن الله لو اتخذنا من مقام ابراهيم مصلى ina ma dai mu riki makamu Ibrahim ya zama gurin sallah Sayyidina Umar yana gama fadar wannan yana ga yawa Annabi sallallahu alaihi wasallam law ittakhazna ina ma dai mu maida makamu Ibrahim musallan ya zama gurin sallah fa nazalat kawai sai ga aya ta sauka wattakhadhu min makami Ibrahim musalla ko wattakhidhu min makami Ibrahim musalla ku riki maqamu Ibrahim ya zama wajen sallah kaga nan sayyidina Umar yace nayi muwafaqa da ubangiji na anan
ni ina ganin gurin ya dace a ce ana sallah sai nake ga yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'aikin Allah ina ma mu rufi wannan wuri ya zama muna yin sallah sai kawai ga aya ta sauka wattakhidhu quriqi an fahimta wattakhidhu quriqi maqami min maqami ibrahim musalla quriqi warin sallah a maqami ibrahim wuri na biyu da na dace da ubangiji yace wa ayatul hijab sai kuma ayar hijabi وليا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما تو wannan ayar yace wa wa ayatul hijab da kuma ayar hijabi shi hijabi kala biyu hijabi na mace in tana gida ya zamanto akwai shamaki tsakaninta da wayanda bai kamata su shiga gida ba wannan hijabi ne in tana cikin gida gidan hijabinta ne in za ta fito kuma ta sanya hijabi shiga irin ta addinin musulunci to sai yace qultu nan ma sai nace ya rasulullah lokacin ba a saukar da ayi hijabi ba sai yace sai nace ya ma'aikin Allah law amarta nisa'aka ina ma dai zaka umarci matanka an yi hata jibna su dinga shiga hijabi su dinga shiga tsari fa innahu domin yanda al'amarin yake yukallimuhunnal barr wal fajir mutumin kirki da mutumin banza duk zai iya musu magana in suka in waje suka fito tunda ba shar'anta sa hijabi ba ina ma dai ka sa su su dinga sanya hijabi domin akwai mutanen kirki akwai mutanen banza in sun fito in kuma a cikin gida ne to tunda ba a saukar da ayat tsari ba sai ya zama to gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ma yana iya shiga sai ce me zai hana ka sanya dokar shiga gida dan kowa wani zai iya shigowa mutumin kirki ne wani kuma mutumin banza ne zai shigo gidanka ina ma dai matanka su riki tsari ina ma zaka umarci matanka su yi tsari to shine sai Allah ta'ala ya saukar da waccan ayar da na karanta ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin zalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn Allah madaukakin sarki yace ya kai wannan annabi mai daraja mai girma ga yawa mata yanka da ƴaƴanka da matan mu'minai su saukar da manyan mayafai jilbab hijabai wato a jikin su su lullube jikin su zalika adina wannan shi yafi kusa da an yi uzaina kar a dinga cutar da su adina an yi urafuna kai shi yafi kusa da ba za a gane su ba fala yu'dhayn da aka ballantana a cutar da su zalika adna an yu'rafna fala yu'dhayn wannan shine yafi sanya mace ba za a gane ta ba idan ta shiga irin ta musulunci ta lullube jikinta to ba kowa ne zai gane ta ba ko da wanda ya santa to ballantana wanda kila ba wani sanin ta yi sosai ba saboda haka in ta sa hijabi amma rashin sa hijabi duk kowa ma zai iya gane ta yau da kullum ma wanda ma bai santa ba zai santa na fata an gane to sai ga aya ta sauka akan goyen bayan wannan tunanin na sayyidina Umar da yayi shawara wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa nazalat ayatul hijab shine sai ayar hijabi ta sauka wuri na uku shine wajtama alisa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghairati alai matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne suka hada baki saboda kishi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam domin dalilin saukar suratul tahrim maganganu sun zo kamar yadda imamu al-bukhari ya kakkawo abin nan ko dai an ce saboda shan zuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a dakin ina zaton ban manta ba Zainab a dakin Zainab ko Safiya yana shiga tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kewaye dakunan matansa ko da ba mai girki ba yakan kewaya har kuma yaje inda zai kwana sai ya kwana to dabi'atan in ya shiga ita bangaren ta ita Zainab din to yakan dan dau lokaci kafin ya fito to ashe ita kuma tana da karamci tana da abin nan ta kuma san abin da annabi yake so yana yawan shan zuma sai take ajiye zuma dan haka in ya je mai yakon yanda yake saurun fitowa daga saurun wurare nan in ya shiga zai dan gade saboda za ta bashi zuma ko dan wani dan abu da ta tana dan masa ya sha to su kuma sauran matan musamman Nana Aisha da Nana Hafsa su kuma ba sa jin dadin haka to shine sai suka hada kai akan cewa to ya za a yi a ga cewa ya daina wannan dadewar da yake yi to tunda an gano me yake sha to sai aka ce duk wanda ya shigo dakin ta tace ta ji kaman yana karnin magafiyar an bayyana da aka duk wanda ya fara shiga yana shiga tace kai 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 me ka sha haka ne kuma yau na ji karnin magafiyar magafiyar wani abu ne ka wato shi ma yana da zaki amma yana da karni kuma sun san yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san karni baya san ainihin wato wari baya san abubuwa irin wadannan da haka sai tace sai yana shiga muka kaddara cewa ya fara shiga wajen nan Aisha sai tace kai inni la ajidu minka wato ra'ihatu qurihul maghafir na ji ka kana warin kana karnin maghafir ce maghafir kuma a ni ba maghafir bane zuma na sha Zainab ce ta bani zuma yana shiga dai dakin su ma suka ita ma nana Hafsa ita ma ta fada haka to sai yace yanzu nayi alƙawari na daina sha shikenan an zauna lafiya ba zan ƙara sha ban ta bani to shine Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu limatu harrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim har zuwa inda malai yake cewa asa rabbuhu in dallaka kunna har zuwa ƙarshe inda malai ya kawo mana anan ko to shine ma'ana kishin ne dan motsa su ka san duk inda suke dama akwai wani kuma musamman aka ce ba daya bace biyu zuwa sama to dole dama akwai wannan gasar akwai competition kowace tana so ta zama mai ɗakin gabas kowace tana so ta zama to ita ce first lady dan haka kowa zai iya bakin kokarinsa da dabaru irin nasu na mata da ainihin wato abubuwa da kullakulle irin nasu dan taga cewa ita ce ake jin magana ta ita ce kaza ita ce ka tsaye gaban goshi ina fata an gane faqultu lahunna sayyidina umar yace sai na cewa su matan annabi da naji suna irin wannan sai na ce da su asa rabbuhu tabbas ubangijinsa in dallaka kunna in har kuka yi sanadiyar da ya sake ku to ubangiji tabbas an yubdilahu zai musanya masa azwajan khairan min kunna matan da suka fi ku alheri wannan magana ta sayyidina umar ya faɗo wannan yace tunda daga cikin waɗanda abin ya faru har da ƴar sahabsa in kuka yi gangancin da annabi kuka kai shi bango kuka fusata shi ya sake ku to ku sani ubangiji madaukakin sarki zai musanya masa matan da suka fi ku alheri sayyidina umar yana fadin wannan fa nazalat hadhihi alaya sai ga wannan aya ta sauka asarabuhu in dallaka kunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara shine shi kansa sayyidina Umar yana jin dadi yace wa faqatu rabbi nayi muwafaqa da ubangiji na ni da wani tunani kuma aya ta sauka ta goyi bayan wannan tunanin nawa ina fata an gane istishhadu Umar radiyallahu an sai kuma shahadar sayyidina Umar radiyallahu an qutila Umar amirul mu'minin ala yad abi lu'lu'at al majusi kabbahu Allah an kashe wato Allah ya kaddara kashe sayyidina Umar amirul mu'minin ala yad abi lu'lu'at al majusi ta hannun abi lu'lu'at al majusi haythu da'anahu inda abi lu'lu'a ya suke shi wa huwa yusalli al fajr yusalli al fajri yana yin sallar asba fi nas cikin mutane qa'anataini suka biyu abu lu'lu'a ya wa sayyidina Umar bi khanjarin masmumin da wata wuka mai guba da wuka mai guba domin ka'idar sayyidina Umar yakan bibbi kuma a ranar wato kafin abun an ce da yan kwanaki sun hadu da wani cikin sahabbai suke tattaunawa game da waɗanda ya tsora musu ayyuka da nauye-nauye ciki har yake cewa dai ba kwa matsa mutane da abin da ya shafi haraji da sauransu yace a ba a matsa su ma waɗannan waɗanda ba musulman ba su ma dai duk ba a takura musu kowa yana iya biya yace ai su suke kawo kansu ma su biya kaga inda da takura mutum ba zai zo ya biya ba da sauransu ana wannan tattaunawar to har sai kuma akwai lokacin da ya taba magana cewa yawancin bayi waɗanda ba larabawa ba a jama'a ana yawan shigo da su garin Madina har yake magana wasu cikin sahabbai yake cewa ku rage shigowa da waɗannan mutanen ba amintattu bane ku rage shigowar su cikin garin Madina so saboda haka ina ganin shi Abi Lu'lu'a lokacin bawa ne na Mughira bin Shu'ba bawa ne na Mughira bin Shu'ba kuma ya iya sana'a yana da sana'a sosai ya kware a abin da ya shafi sarrafa karfi dama ya kawo korafin mai gidansa cewa ya dan dora ma harajin da yake ganin ya dan man nauyi sai ya kawo kara wajen sayyidina Umar sayyidina Umar yace nawa yace ka biya sai ya fada yace ai ko yanda na san sana'a ka da yanda ka kware akan ta da kuma yanda ainihin wato kake samun customomi ai bai yawa ba wannan abin da ya dora maka ka je ka daure dai ka dinga biya iyakan magana da suka yi ina ba ta gane so saboda haka ashe shi yana nan yana saka abubuwa ko kuma wannan karar da ya kawo na ba a tsawaci mai gidansa akan ya mai ragi ba sai ya kullace sayyidina Umar. Da haka an shigo masallaci, ɗabi'ar sayyidina Umar yakan bi sahu sahu a tabbatar sahu ya daidaita. To sai da ya shiga sahu, bayan sahu ya daidaita an tada sallah, ana jiyo muryar sayyidina Umar a karatu bisa ɗabi'ar sa na sallar asuba a karatun bayyana. To a nan ne kawai ya soke shi sau biyu. Da ya soke shi su na gaba sun fahimci me ya faru, amma da na baya da irin wanda suka zo masallaci a makare sun dai ji ba sa jin muryar sayyidina Umar. To ganin abin da ya yi shine sai kuma aka yi kansa. To a nan ya sossoki mutane ina zaton bakwai ko takwas. To har sai da aka zo Allah ya sa wani cikin sahabbai basira yana da riga burnus, sai ya tube ta kawai sai ya lullube shi da ita. To yana ganin kamar ya kamu sai ya burma a kansa wukar shi ba. Shi yasa sayyidina Umar dai bayan ya abin da yake cewa waye ya kashe shi aka ce Abilu ulu atal majusi ne, yace to ya gode wa Allah da Allah bai sanya mutuwarsa a hannun wanda yake da awon musulunci ba. Wannan kaji irin ta'adin da aka yi wa addinin musulunci, wanda kuma har yanzu wannan ta'adin shine ake ta fama da shi. Kuma ka duba ka ga cewa dama a baya hadisin Huzaifa da muka karanta satin da ya wuce, dama an ce kashe sayyidina Umar shine karya kofar zaman lafiya. Tunda aka kashe shi za ka sai dai can a dan lafa, kaji can an balle, can kuma in ya lafa kaji can su ma sun kama, nan ana zaune lafiya kaji wani gurin su kuma suna ta tashe tashen hankula. Ba zaman lafiya bayan an kashe waɗannan bayin Allah. Da ba ta gane, sai dai kawai kaji wani gurin an dan yi shiru, wani gurin kuma suna can suna dauki ba dadi. Allah ya kiyaye. Wa qala Umar, sayyidina Umar yace lamma arafa qatilahu, lokacin da ya gano wanda ya kashe shi sai ya ce alhamdulillahi alladhi lam yaj'al qatili musliman, kai na gode wa Allah da Allah bai sanya wanda ya kashe ni musulmi bane. Yuhajjuni, wanda zai yi jayayya da ni ya kafa min hujja inda Allah a wajen Allah, bi sajadatin, da sajada guda ɗaya, sajada hadi, wato a ce mun tsaya da musulmi muna ja'in ja da shi, ila wata sajada da yayi wa Allah, ma'ana wata ibada ta sallah da yayi zama yana hujja da ita. To amma kaga tunda ba musulmi bane, babu wata hujja ko wani hanzari da zai iya gabatar. Da haka na gode wa Allah da Allah bai sanya kisa na a hannun wanda yake yana da awar musulunci iri na ba. Wajen aya ta uku da muka karanta ta asarabuhu, ta koma cikin sahihul Bukhari kitabu salah, babu ma ja'a fil qibla, hadithi na 402, da kuma sahihu Muslim muktasara kitabu fada'ilis sahaba, babu min fada'il Umar, hadithi na 299. Sannan wannan magana da muka karanta ta godiyar da sayyidina Umar yayi cewa Allah ya kaddara ba musulmi wanda ba musulmi bane ya kashe shi, to shi kuma magana ce tana cikin musannaf na Ibn Abi Shayba, wato ka duba ainihin wato shafi na 3874, kitabul magazi, babu ma ja'a fi khilafati Umar bin Khattab. Al-mabahathu thani, sai kuma mabahasi na biyu, ahammul ahadath fi khilafati Umar bin Khattab, mahimman abubuwan da suka faru a lokacin sayyidina Umar dan Khattab. Abu na farko, mawqi'atul qadisiyya fi Muharram, akwai yakin qadisiyya lokacin sayyidina Umar, akai yakin qadisiyya kuma an yi shi ne a cikin watan Muharram 14 ga watan Muharram bayan hijira. Azama Umar ala ghazwil Iraqi bi nafsihi, wato ita Qadisiyya a lokacin tana yankin Iraq, duk da cewa yanzu ba a yankin bata Iraq, ina zaton tana yankin kasashen Gulf nan masu arzikin mai naman ta kasar, amma dai a lokacin wancan tana karkashin Iraki. To sayyidina Umar ibn al-Khattab yayi nufin yaje yakin Iraqin da kansa. Wastakhlafa ala al-Madinati Ali ibn Abi Talib, kuma yayi niyyar ya wato ya bar sayyidina Ali bin Abi Talib ya zama shine khalifansa a Madina. Fa qala Abdurrahman bin Auf, to Abdurrahman bin Auf shine ya bada shawara, yace inni akhsha in kusirta an yad'ufa almuslimuna, yace ina tsoron in aka karya ka to musulmi za su samu rauni. dama ba a dade ba kaga gaba ɗaya dududu rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da ta girgiza wato musulmi bai fi shekara biyu da dan wani abu ba gashi kuma khalifa sayyidina abubakar ya zo shi kuma Allah bai masa tsawon kwana ba bayan ya zama khalifa cikin shekara biyu abubuwa sun fara saisaita shi ma ya zo ya rasu to kar ka zo kai ma ka tafi Allah ya kaddara maka mutuwa a can kuma al'amura su zo su sake musulmi su sake samun kansu cikin rauni fi sa'ira qatarul ard a sauran bangarori na duniya a samu rauni fa inni ara ni ina ganin an tab'atha rajulan me zai hana ka tura wani mutum cikin sahabbai wa tarji'a anta ila al-madina kai kuma ka dawo ka ci gaba da kula da sha'anin madina wannan shawara ce ta Abdurrahman bin Auf fastaswaba Umar wa baqi as-sahaba ra'aya Abdurrahman bin Auf to sai Umar dan Khattab da ragowar sahabbai suka ga dacewar wannan ra'ayi da tunani na Abdurrahman bin Auf wa qala Umar da haka sai sayyidina Umar ya ce faman tara annaba aka to kai a shawara kawa kake ganin ya dace mu aika ya jagoranci wannan runduna domin aje ayaki ayyakin Qadisiyya fa qala Abdurrahman bin Auf sai ainihin wato Abdurrahman bin Auf ya ce ni ina ganin dacewar ka tura al-asad fi baratinihi ka tura zaki wanda yake cikin ganiyarsa ka tura wato zakin da ke kan ganiyarsa shine Sa'ad bin Abi Waqqas radiyallahu an fa radiya Umar da haka sayyidina Umar ya yadda da wannan shawara da haka ya nada ainihin wato Sa'ad bin Abi Waqqas a matsayin komandan da zai jagoranci sojoji zuwa yakin Qadisiyya wa kharaja Sa'ad ila al-Iraq da haka Sa'ad bin Abi Waqqas ya fita zuwa Iraki fi 4000 cikin sojoji 4000 wa qila 6000 wasu kuma suka ce wato sojoji ne 6000 wa qala Umar sayyidina Umar yace wallahi la armi yanna mulukal ajmi bi mulukil arabi yace na rantse da Allah sai na gwara wato sarakunan ajamawa in gwara kansu da ainihin wato sarakunan larabawa tunda a lokacin ko an nannada ainihin wato umara'ul ajnad kowace rinduna da kowace bataliya da kowanne ainihin wato mutane an sassa kabilu kowace kabila an ce ga wanda yake komanda a wannan kabilar so saboda haka umara kenan yace zan ku hada shine ma'ana la armi yanna mulukal ajmi wallahi zan yi jifa akan sarakunan larabawa bi mulukil arab da sarakuna ko shugabannin wato sarakunan kai ajamawa wa'inda ba larabawa ba kenan zan jefa musu sarakuna ko jagororin larabawa wa amara sa'adan an yaj'al al-umara da aka nan take ya umarci sa'ad bin abi waqas da ya nada umara wato komandoji alal qaba'il akan kabilu kowace kabila a samu wani ya zama shine komandan ta wanda za a bashi tuta ya jagoranci tawagar wannan ainihin wato kabila to kaga an ka tattara wannan kabilun daban-daban kowa da komandan su to komandojin su sayyidina Umar yake nufin cewa zai gwara kan wayancan kafirai ajamawa ya hada su ainihin wato yaki da ainihin wannan jagororin rundunonin yaki na ainihin wato musulmi cikin larabawa sannan yake cewa wa an yi wa'idahumul qadisiyya sannan yace mahadar ita ce qadisiyya ma'ana tunda kabilan larabawa duk kowanne suna inda suke to a ce kawai a hada a qadisiyya ba sai an hadu guri guda ba kawai kowane komanda an nada shi a ce to ya jagoranci ɗan kabilar sa kawai a hadu a qadisiyya shine ma'ana wa an yi wa'idahumul qadisiyya yayi musu alƙawarin mahada ita ce qadisiyya وكان في هذا الجيش من الصحابة 310 wato ya kasance a wannan rundunar yakin ta Qadisiyya hadda sahabbai manya cikin sahabban akwai sahabbai 310 da goma sha wani abu 310 wani abu minhum a cikin su ma akwai 70 badariyan akwai wato ƴan badar har mutum 70 wanda dukkanin su da su aka fafata a yakin Badar to hadda su a wannan yakin wajen mutum 70 wa ma'ahum aktharu min 700 min abna'is sahaba sannan akwai kuma ƴaƴan sahabbai sama da 700 duk a wannan yakin wajtama'a ra'ayul fursi ala rustum su kuma ra'ayin Farisawa wanda su za a je a yaka a Iraki su kuma ra'ayin su sai ya hada kan Rustum ya jagorance su Rustum shine ainihin komandan su kuma Farisawa fa kharaja wa ma'ahu 80 alfan kaji ko sai ya fita da sojoji 80,000 su musulmi har da kaulanin da aka samu ba su fi 6,000 6,000 an ce 4,000 ko 6,000 kaddara ma 6,000 rundina 6,000 za su tinkari rundina 80,000 wa qila akthar an ce ma sun fi 80,000 din wa ma'ahu 33 filan kuma a tare da rundunar Rustum har da giwaye 33 an shirya su kuma an sa musu silke suna tare da mahaya wanda su ne kaman irin wanda ake masu jefa bomb din nan suna gaba su ma sun sha kayan silke sai dai su yi ta aman wuta wa ba'atha sa'aduna rabi'iyya ibnu amirin ila Rustum to sai Sa'ad bin Abi Waqqas ya tura Rabi'i bin Amir wajen Rustum fa dakhala alai Rabi'i ibn Amir ya shiga wajen Rustum wa qad zayyanu majlisahu shi kuma Rustum sun kawata wato fadarsa sun kawata gurin zaman sa bin namariqil mudhahhaba da matasan kai da aka yi musu wato aka yi musu riguna na zinari aka yi musu shafa musu gwal na zinari annamarik kenan jam'i numrak kenan matasai fulalluka matasai na almuzahhaba wa'anda aka yi musu aka ado da zinari wazarabiyil harir da kuma ainihin wato carpet na alhariri carpet aka shimfida a wannan fada ta Rustum na alhariri wa azharu al-yaquta suka bayyanar da duwatsun yaqut walla ale da gwalagwale athamina masu tsada da za gan su ga sunan an kashi an zuba dukiya a wannan fada ta Rustum wa zinata al-azima ga ado da aka yi wannan fada adon mai girma wa alaihi tajuhu shi kuma yana tare da kambansa wato yana tare da hulansa irin ta sarakuna wa gairu zalika da wani haka min al-amti'ati thamina daga ainihin kayayyaki masu tsada da aka zuba a cikin wannan fada to yanzu kuma gashi Sa'ad bin Abi Waqqas ya tura Rabi'i ibn Amir wajen Rustum wa qad jalasa ala saririn min zahabin Rustum yana zaune akan karaga ita ma ta zinari wa dakhala Rabi'i sai ga Rabi'i ya shiga wannan fada bi thiyabin safiqa da tufafi irin mai kauri din nan wanda ana dadewa ana jabe mutu ba an fahimta irin yadin kace kaman kace yadin kufta ko shine da kibaru wanda ake dadewa ana jabe bi abin nan ba yake cewa bi thiyabin safiqa da wani irin tufafi wanda yake mai kauri wa saifin da takobinsa wa turus da kuma kwalkwali an fahimta an san kwalkwali ko turus ko kuma kace garkuwa da garkuwarsa takobinsa wa turus da kuma garkuwarsa ta yaki wa farasin kasirin da wani dan gajeren dokinsa wa lam yazal rakibaha bai gushe ba yana haya akan wannan doki hatta dasa biha tarfal bisar har sai da ya fara taka gefen wannan carpet din alfarma da aka shimfida thumma nazala sannan ya sauka kuma ya duba wata fila ta alfarma a gurin ya daura dokin a jiki thumma nazala ya sauka wara badaha ya daure dokin nasa bi ba'd tilkal wasa'id a wasu filoli cikin wannan filolin da aka sassa a gurin kawai ya daura dokin a gurin wa aqbala alaihi sai ya fuskanci inda Rustum yake wa alaihi silahu wa dir'u yana sanye da silkensa da kuma makamansa na yaki wa baydatuhu ala ra'sihi sannan kuma kwalkwalinsa yana kansa hular kwano kenan fa qalu lahu sai dakarun Rustum suka ce da shi ba silahak ba za ka shiga wajen sa ba sai ka ajiye makamanka sannan ka wuce fa qala sai Rabi'i bin Amir yace inni lam atiku wa inna ma ji'tuku ni ba ku sani ba fa kawo ni akai ba zuwa nayi inni lam atiku ba taho da ni wajen ku akai ba a'a innama kawai ji'itukum zuwa nayi da kaina ina da'awtumuni lokacin da kuka kira ni kuka ce kuna son a turo wakili kuma aka abin nan so ba kawo ni aka ba ha kawai zuwan kaina ne ba kuka nemi in zo kuma nazo fa in taraktumuni hakaza in za ku banni a haka in je wajen sa ku banni a haka zan ji wa illa dama kuka ce in zo in kuma ba za ku banni ba raja'atu to zan koma fa qala rustum rustum yaji ana tattaunawa sai rustum yace idzanu lahu ku bashi dama ku yi masa izini yazo fa aqbala yataho wajen rustum yatawakkawa ala rumhi yana ta caka mashinsa akan wannan kafir na alfarma sai da yayi yake kafir din an fahimta eh to shi yanda yake san rayuwar su mutuwa suke so shahadar ita suka fito ne ma su da haka ya taho ya tawakkawa ala rumhi yana ainihin wato dogara akan mashinsa hauqan namarik a saman wannan ainihin wato kulalluka na alfarma fa kharaqa ammata kusan yawancin su diya kike ta su yayayya ga mafi yawancin su fa qalu lahu sai suka ce da shi ma jaa bikum me kawo ku me ke tafa da ku fa qala sayrbi ibn amir yace allahu ta'athana linukhrija man sha'a min ibadihi min ibadati al-ibad ila ibadati allah yace allahu ta'athana allah ta'ala ne ya aiko mu allah ne ya turo mu linukhrija man sha'a dan mu fitar da wanda allah ya ga dama min ibadati al-ibad daga bautar bayi ila ibadatillah zuwa bautar Allah wa min dhikid dunya Allah ya aiko mu ne dan mu fitar da mutane daga kunci da matsi da takura da takaici irin na wannan duniya ila sa'atiha zuwa ga inda rayuwar ta fiyalwa ta fuwa data ta fufadi wa min jawril adyan Allah ya aiko mu ne dan mu fitar da mutane daga zaluncin addinai ila adalil islam zuwa ga adalcin addinin musulunci fa arsalana bi dinihi da ka ya aiko mu da addinin sa ila khalqihi zuwa ga halittarsa linad'uhum dam mukirayim al wato halittarsa ilaihi zuwa ga wannan addini faman qabila zalika duk wanda ya karbi wannan tayi na wannan addini qabilna minhum ma za mu karba daga gare shi wa raja'ana anhu kuma mu kyale shi wa man aba wanda ko yaki qatalnahu abadan mu da shi yaki ne har abada shi fa kada ya taho ba cikin ya ceto sojoji sama da 80 yazo wajen shi commander Rostov kaji irin kalmomin da yake fada hatta nufudiya ila mau'udillah haka zamu ta rayuwar Muhammad koma mu tafi zuwa ga inda Allah ya yi mana alƙawari qalu sai suka tambaye rubi'i wa ma mau'udullah ina ne inda Allah ya muku alƙawari qal sai ya ce aljannatu liman mata ala qitali man aba aljanna Allah ya mana alƙawari in muka tsaya wajen yakar wanda yake ba zai yi wannan addinin ba wadhafuru da kuma rabauta da ganima liman baqiya ga waɗanda suka rage wanda suka samu shahada aljanna Allah ya ce zai ba su wanda kuma ba su samu shahada ba za su koma gida da jihadi da ladan jihadin su da kuma ganima fa qala rustum sai rustum yace qad sami'tu maqalatakum to naji maganganunku naji abinda ka faɗa fa hal lakum an tu'akhiru hadha al-amra hatta nanzura fihi wa tanzuru to shin wannan al'amari da ka taho da shi ba za a dan jinkirta shi ba har mu dan yi nazari a cikin wannan al'amari kuma ku koma ku dan yi nazari ko za ku canja wata shawara qala na'am yace eh za mu iya dan saurara kam ahabbu ilaikum kwana nawa kuke so mu ba ku yawman aw yawmayn kwana ɗaya ko kwana biyu an fahimta qala la rusum yace al'amarin shawarar da nake so mu yi ai ba ta kwana biyu bace abinda nake nufi hatta nu katiba ahal ra'ayina waya ma'ana har sai mun rubuta wasiqa mun aika wa ma'abota tunani da hankali cikin mutanen mu wa ru'asa qaumina da kuma shugabanni cikin mutanen mu a tattauna a kalli wannan maganganu da kuka zo da su a shawara a ga me ya kamata faqala sai rubi yace ma sanna lana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nu'akhir al'ada'a inda al-liqa akthar min thalath yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam be sunnanta mana ba mu yi jinkiri bayan mun hadu da abokan adawa abokan gaba sama da kwana uku daka karshen iya shawara da zaka yi ta kwana uku ce maganar mu koma gida mu kwance damara ku kuma ku je ku yi shawara sannan daga baya a zo a ga me abin yi yace annabi bai sunnanta mana haka ba in dai mun hadu da abokan gaba a ada to ba ma jinkiri sama da kwana uku fanzuru ila amrik
fanzur kai fi amrika wa amrihi
waqtar wahidatan min thalathin ba'da al-ajal yace fanzur fi amrik daka ya rage kuma kai tunani ka duba al'amarin nan naka wa amrihim da al'amarin su waqtar wahidatan ka zabu guda ɗaya min thalathin daga guda uku ba'da al-ajal bayan cikar wannan ajalin faqala sai rustum yace a sayyiduhum anta wai naga kana maganar da karfin hali kana maganar da jara'a shin wai kai ne shugaban su ne qala la yace a'a ba ni bane walakin sai dai ka sani almuslimina mu muslimi kal jasadil wahid kamar jiki daya muke abinda na faɗa duk wanda yazo haka zai gaya ma kana taba ni ka taba saura kamar jiki daya muke mu yujiru adnahum ala a'lahum su muslimi haka suke na ƙasa yana iya yin alfarma akan na sama idan na ƙasa ya dauki alƙawari to alƙawarin zai tafi har na sama ba zai zo ya kwance alƙawarin da na ƙasa yayi ba ya dauka idan na ƙasa yayi alfarma to wannan alfarmar na sama ba zai zo ya ce ba za a yi na fata an gane kaman kissa sayyidina ali da ainihin wato da yayarsa ina ganin ummu hani ya ce sai ya kashe wani ta ce ta yi wa wannan alfarma ya shiga alfarmar ta sayyidina ali ya ce sai ya kashe shi tunda ya cancanci kisa to sai ta garzo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi fito makka yawwa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake wankan nan ta zona na fadima ta da duke masa abin nan yana wanka daga ciki to shine sai take cewa dan uwanka na yi wa wani alfarma na ce ya shiga riga alfarma ta ya ce shi kuma sai ya kashe shi annabi ya ce kad ajarna man ajarti ya ummu hani kad ajarna man ajarti ya ummu hani mun yi alfarma fa ga duk wanda kika yi masa alfarma yake ummu hani to shine rubi'i ya maimaita wannan ya ce ai mu musulmi gaba ɗaya mu tsinsiya madaurin ki ɗaya ne kamar jiki ɗaya ne da haka na ƙasa da kake kallo kana kallo kamar ba ni ne shugaba ba to abinda nazartar shugaban ma zai ce yayi fajtama'a rustum bi ru'asa'i qaumi da haka rustum sai ya kirawo ainihin wato shugabanni cikin mutanansa faqala sai ya ce hal ra'aytum qat a'azza wa arjaha min kalami hadha ar-rajul tunda kuke kun taba ganin magana da aka yi ta da izza magana mai girma magana wadda take rinjayar hankali kun taba jin magana sama da ta irin wannan sama da irin ta wannan mutum faqalu sai suka ce ma'az Allah faqalu suka ce ma'az Allah Allah sitribu kai anna anta mila ila shay'in min hadha a ce wai ka karkata izuwa ga wani abu na maganganun wannan mutumin wata da addinaka ka bar addininka idza ila hadha alkalb ka koma zuwa maganar wannan karan suka aibata rubi'i bin amir wai da kare sun da kaskanci da wulakantar amma tara ila thiyabi banga tuma bin jikinsa ba yanzu ka bar kana cikin irin wannan daula kana ka bar wannan addini kuma ka koma addinin da za a sa irin wannan kayan banga kayan jikinsa ba faqal rustum yace da su wailakum wallahi kai canku la tanzuru ila thiyab kar ku kalli tufafin wanzuru ila ra'ayi ku kalli irin tunanin wannan mutum wal kalam ku yi auna maganganunsa wasiyara wasirati da irin hali ku duba hali innal araba su fa larabawa yastakhifuna bi thiyab suna boye kansu ta hanyar tufafi ba za ka gane su ba ta tufafi wal ma'ak wal ma'akal da abinci wajen cin abinci wayasununa al ahsab su mutane ne masu kare daraja da mutunci su kaya bai dame su qala ibn kathir rahimahullah ibn kathir rahimahullah yake cewa كان الوقعة القادسية وقعة عظيمة يتولى يكي نقادسية يكي نمي جرما لم يكن بالإراك أعجب منها يتبع يكي ما في بما ما كي باع غرين إراك سمد ونن يكي نقادسية وذلك أبن ديسا هكا أنه لما تواجه الصفاني يا يند أكي أرنغما فكان صهو النونغداجو صهو المسلمين نكافري kana sa'ad to a lokacin shi kuma commander in chief sa'ad bin abi waqas qad asabahu irqun nasa akwai wata cuta da ake kira irqun nasa azuma na tambaye sunanta irqun nasa sunanta wato sayatika ina masu alam irqun nasa wata cuta ce da take kama spinal cord wannan kashin na baya da na duba ta dai sciatica sani ko kowa akwai wanda ya san yanda za a fassara ta da Hausa ita ake kira irqun nasa in an samu fassara ta dai da Hausa ita ce da turanci shine sciatica suranta to irqun nasa ake kira wannan to Allah madaukakin sarki sai ya jarauci shi commander gaba ɗaya Sa'ad bin Abi Waqqas sai wannan ciwon ya kama shi to da wannan ciwon ya kama shi wa kharaja damamilu fi jasadihi sai marurai suka fito masa a ciki an gane ko ciwon laka ciwon laka to eh yana tawwa haka ba ciwon laka kenan ko to ciwon laka to irin wannan sai ya kama Sa'ad bin Abi Waqqas da haka sai ya kuma ya sanya masa maruru marurai haka sai suka fito masa fi jasadihi a jikin nasa fa huwa la yastati'u ar-rukuba sai zama baya iya hawa doki ba zai iya hawa abun hawa ba amma fa ka ji zuciyar yanda take wa inna ma huwa fi qasrin kawai sai ya zama yana kan wani bene muttaki'un ala sadarihi fawqa wisadati yayi rubda ciki amma ba wai kwantawa yayi ba a yayi rubda ciki yayi haka da hannayensa akan kirjinsa yana kan fulo amma ba daga nan yake ba da umarni Sa'ad bin Abi Waqqas ka faji fa yanda sojoji ka ji fa yanda fa wannan mazajin suke ba an fahimta yake cewa wa huwa yanzuru ila aljaysh yana can saman wannan benan yana kallon rundunar wa yudabbiru amrahu yana kuma gudanar da al'amarin rundunar a haka wa qad ja'ala amra alharbi sai kuma ya sanya al'amarin yakin tunda shi yana kwance a can sama sai ya sanya al'amarin yakin ila Khalid bin Urfuta sai ya danka jagorancin wato a hannun Khalid ibn Urfuta ka duba al-bidaya wan nihaya abinda ya faru a shekara ta 14 a hadathu sanati wato 14 abinda ya faru a shekara ta 14 bayan hijira wa bada'atil ma'araka sai wannan yaki aka fara shi وصار القواد يحثون الجنود على القتال sai komandojin yaki suka dinga kwadaitarwa da zaburar da sojojin su akan yin wannan yaki waqatatal fariqani qitalan shadida bangarorin guda biyu fa sun fafata yaki mai tsanani wa abla jama'atun min ash-shuja'an bala'an hasana wasu gwaraza cikin sahabbai sun yi abin azo a gani shine wa abla jama'atun min ash-shuja'an bala'an hasana wasu daga cikin jarumai sojojin musulmi sun yi abin azo a gani mithlu amr ibn ma'adi kariba kamar wannan sahabin amr ibn ma'adi karib da kuma alqaqa ibn amr da kuma jarir ibn abdullahi al-bajali da kuma khalid ibn urfuqa shi wanda sa'ad ya wakilta da kuma dirar bin al-khattab da kuma Tulaihatul Asadi kun tuna Tulaiha din nan ko an tuna shi ko yawa shi ma yayi wuta a yakin Qadisiyya wastamarra alqitalu thalathata ayyamin bilayaliha awa 74 ba tsakai tunta awa 72 kai kwana uku yini uku da dare uku dare da rana awa 72 akai ana wannan yakin ba tsaya wa abadal muslimuna alfiyalata amma fa musulmi duk sun karar da waɗanda wa'annan giwayen wa man alaiha da duk wa'anda ke kansu wa habbat riyahun shadida sai wata iska mai tsanani ta taso farafa'at khiyam al-furs ta tumbuke rumfunan farisawa an amakini ha ta ciccire su ta tumbuke su daga gurarensu wantasaral muslimuna musulmai suka yi nasara babadara rustum rustum yana ganin haka sai sauriye maza maza faraki babagalatahu ya hau alfadarar sa yuridul haraba yana sanya gudu fa adrakahu almuslimuna musulmai suka cin masa wa qataluhu suka kashe shi a takaice kaji yanda aka yi yakin Qadisiyya ka duba cikin tarihi Tabari abinda ya faru a shekara ta 14 da kuma albidaya wan nihaya abinda ya faru ita ma a shekara ta 14 bayan hijira sai mauki'atu ajnadin wannan wani yakin ne shi ma mauki'atu ajnadin shi kuma an yi shi shekara ta 15 bayan hijira kaga shekara ɗaya tsakanin da Qadisiyya an yi yakin Qadisiyya 14 shekara ta 14 shi kuma yakin ajnadin aka yi shi a shekara ta ainihin wato aka yi shi a shekara ta nawa a shekara ta 15 ajnadin shi ma gari ne aka ce a Palestine a wancan lokacin min al ma'arik al falis fasila min al ma'arik al fasilati ma'ar rum yana daga cikin yakin raba gardama da aka yi tsakanin musulmi da rumawa wa zalika abinda ya faru a wannan yakin anna amru bin al as amru dan as sara bi jaishihi shine ya tafi da tasarin dinar ila ajnadin zuwa wannan kasa ko gari da ake kira ajnadin wa kharajatir rum su kuma rumawa suka fito wa qa'iduha al arqabun da shi kuma komandan su sunan sa arqabun kamar yanda na farisawa can shi kuma rustum to su kuma wannan nasu arqabun walamma wasala al khabaru ila umar bin al khattab yayin da labari yazo wa sayyidina umar bin khattab cewa to shi kuma ga amr bin al as ya biya tasa tawagar fa ya tafi ajnadin qala sai sayyidina umar yake cewa qadara maina arqabunar rum bi arqabunil arab lalle kan mun gwara tsakanin arqabun na rumawa da arqabunil larabawa fantadiru amma tanfarij ku saurari me zai biyo baya wa aqama amru ala ajnadin amru ya zauna a wannan gari na ajnadin la yaqdiru min al arqabun ala saqatatin ya kasa samun wata kafa da zai samu cikakken bayani daga arqabu saboda kwararren yaki kwararre ne a wajen yaki shi amru bin al as sannan shi ma arqabun din ba dama dan haka yana ta so ya samu wata yar gaba ya samu wata yar kafa ya samu wani guri wanda zai dan samu sakaci daga arqabu shi kuma ya amfani da wannan advantage din yayi abin da ya kamata ya kasa samu wala tashfihi ar-rusul sannan yan jakadu da yake ta aikawa ba sa gamsar da shi fa qarrara an yadhhabu bi nafsihi kawai sai ya yanke hukunci ya tabbatar da kawai bari ya tafi da kansa zuwa da kai ya fi aiki fa dakhala alai da aka kai tsaye je shiga wajen arqabun ka annahu rasulun min qibali amr bin al as sai je a matsayin kaman shi ma jakada ne daga amr bin al as bai je a matsayin shine amr bin al as din ba sai je a matsayin jakada saboda al harbu khud'a yaki dan zamban hatta yanzura ila halil arqabun yace bari yaje da kansa ya ga irin yanayi da halin wannan arqabun din fa sami'a minhu wa asma'ahu ya saurari arqabun shi ma arqabun ya saurare shi kowa suka ji suka yi musanyen maganganu wa kharaja bima yuridu dan haka sai ya fito da sakon da yake so ya fito da shi ya dan samu information da bayani fa shakka fihi arqabun bayan ya juya zai tafi sai kuma arqabun shi ma ka san an ce ma kwararre ne shi ma sai shi ma ya dan ankari sai yake kokonto game da wannan wanda ya shigo ya juya din nan fada a harisan inda hunan take sai kirawo wani dakare wani soja wani mai tsaransa sai kirawo shi fa asarra ilai sai dan yi marrada ya dan sirranta masa wata magana shi kuma sai ma sai an kare shi amru bin al-as wa dhanna Amr ibn al-As annahu kashafa amrahu. Amr ibn al-As sai shi ma yayi zatan tofa al'amarin sa ya asirin sa ya to wa annahu amara bi qatlihi, kuma yana zatan ko umarni ya bayar a kashe shi. Fa qala lil arqabun, nan take sai wayo sai ya ce wa arqabun ayyuha al-amir, ya kai wannan sarki, inni qad sami'tu kalamaka wa sami'ta kalami, kaga dai nazo na mun tattauna da kai, kaji maganganuna na jinaka, to ina so in shaida maka wa inni wahidun min asharatin, ni ɗaya ne cikin mutum goma, ba athana Umar bin al-Khattab da Umar dan Khattab ya aiko mu, linakuna ma Amr bin al-As, dan mu zama tare da Amr dan As, linashhada umurahu, dan mu dinga sa ido muna she muna ganin irin al'amuran yanda yake gudanar da al'amuransa. Wa qad ahbabtu an atiyaka bihim, to sai nake ganin ina son in zo maka da sauran mutum tare, kaga ni kadai kaji magana ta yanzu, to akwai ire-ire na wajen mu goma ne aka aiko mu, mu sa ido mu kula da al'amuran Amr, amma in kana so sai ina so in zo maka da su duka. Litasma'a minhum, dan su ma ka ji daga gare su, wa yasma'u minka, su ma su ji daga gare ka. Qala al-arqabu na'am, kaga mawayo arqabu ne ce haka yayi. Fadhhab fa'atini bihim, eh to ba komai, je ka zo min da su. Thumma da'a harisan akhar, ya sake kirawo wani mai tsaransa daban. Wasarrahu kama sarral awwal, shi ma ya danyi masa rada kaman yanda yayi na farkon rada. Wa kharaja amru, amru dai ya fito. Wa ba'daha bayan fitowar amru ne fa tahaqqaqal arqabun, arqabun ya tabbatar da annal ladhi dakhala alayhi, wannan da ya shigo wajen sa huwa Amr ibn al-As, shine Amr dan As. Wa qala, sai arqabun yace khada'ani ar-rajul, wannan mutum yayo da ni, hadha wallahi adha al-arab, yace wallahi wannan shine mafi musiba cikin larabawa, wannan da kake ganin sa ai shine tashin hankalin cikin larabawa. Wa ba'da dhalika, bayan haka ne, kana al-qitalu bi ajnadin, yaqi ya gudana aka fafata shi a ajnadin. Wa kataba Allahu an-nasra lil muslimina, Allah madaukakin sarki ya rubuta nasara ga musulmi. Fa kharaja al-arqabun ila iliya, to shine shi kuma arqabun shi ma ya arce ya gudu zuwa iliya. Wa tahassana biha, wato ya shiga cikin ganuwar ta ya kuya. Wa hiya baitul maqdis, iliya din shine baitul maqdis. Alhamdulillah.
Don't go and get out of that, Marco.